Ubangijin halitta, a hujjar Ubangiji bisa halitta gaba daya, ko rike alkawarina da yarjejeniyata akan haka, gaba daya suka ce sun yadda. Ubangiji Azza wa Jalla yace to ku shaida, wa ana ma'akum minash shahidin, ni ma ina cikin masu shaidawa tare da ku. Abinda za ku shaida din kuwa, abinda ni ma na shaida da shi, shine cewa zababbe na a cikin halittata, zababbe na shine Annabi Ahmad sallallahu alaihi wasallama, wanda ya juya da baya bayan wannan, to wanda duk haka ya shiga cikin jama'a kangararru, masu haka su ne wanda suke kangararru. Manzala ke cewa ban faɗi wannan dan alfahari ba, an karɓi daga shugaban Mujahid ibn Abdullahi, Allah ya ƙara yadda a gare su, ya ce na ce ya Rasulallahi, ina fansarka da ubana da uwata, ka bani labari daga farkon abu da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce shi kafin sauran abubba. Sai manzon Allah ya ce, ya Jabiru, hakika Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya halicci hasken annabinka kafin halittar sauran abubba, da ya halicci kuwa wato farko halittar daga hasken Ubangiji, wato wannan min din ba wacce iriya bace, ibtida'iyya ce, min ce wadda take ibtida'iyya ba tabiriya ba. Sai wannan hasken ya hadu yana kewayo da kudura, inda Allah tabaraka wa ta'ala ya so, a sannan ba allo, ba alƙalami, ba aljanna, ba wuta, ba wani mala'ika, ba sama, ba ƙasa, ba rana, ba wata, ba wani aljani, ba wani mutum. Yayin da Ubangiji Azza wa Jalla yana fiye halicce halitta, sai ya raba wannan hasken gida hudu. Ya halicci alƙalami daga yanki na farko, ya halicci Lauhul Mahfuz daga yanki na biyu, ya halicci al'arshi daga yanki na uku, sannan ya kasa yanki na hudu, gida hudu. Ya halicci madaukaka al'arshi daga yanki na farko, ya halicci al-kursi daga yanki na biyu, ya halicci zago mala'iku daga na uku, sannan ya sake kasa yanki hudun, yanki na hudun ya kasa shi gida hudu. Ya halicci sammai daga yanki na farko, ya halicci kasai daga na biyu, ya halicci aljanna da wuta daga yanki na uku, sannan ya dau wannan yanki na hudu da ya rage ya sake raba shi gida hudu. Ya halitta daga yanki na farko hasken basirar mummunai, daga na biyu kuma yanki na biyu ya halicci hasken zukatansu shine sanin Allah tabaraka wa ta'ala, daga na uku kuma ya halicci hasken ɗeba hasansu shine kadaita Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu madiham, na faɗa ina me yau, inji shehu yace na faɗa ina me yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, alal mustafa al muhtar min masharil biris min al kulli wal ba'ri, to salatu wa taslimin, salati da taslimi min al kulli, wato tabbata bisa abin zabi, abin zabi daga jama'ar farare, min al kulli salatun ko daga duka, wal ba'ri da kuma sassa, salatin tazo daga baki ɗaya halitta, wato na fuskar lisanul hali kenan, duk wata halitta tana salati ga manzon Allah da lisanul hali dinta, amma kuma minal ba'ari bilisanil maqali, wasu ne suke fada da baki, wasu ba sa fada, wasu ba su yadda ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bakin su, amma dai koda wanda ba su yadda da shi ba da bakin su, halin su na shaidawa cewa komai ma suka samu dai albarkacin manzon Allah ne. To Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa al-hatib lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq ila siratika al-mustaqim haqqa qadarihi wa miqdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ko bukara kadan can ko sai a samu akai wala ma aradallahu halqa adam yayin da ubangiji subhanahu wataala ya nufi halitta annabi adam abil bashari wanda shine asalin dukkan halitta ta mutuntaka shine uban mutane gaba daya wayuni lahu ya bashi kuma matukar buwaya wayuni la wato an adabta fili ne akan suna wanda yake ba mushtaki ba akai adafin da an za ta bo yake nan ta nasarci ni ladin ko wannan ma aradallahu inalatahu wayuni lahu gatal izi kamanna walufsu abaatin ne ko walufsu abaatin wata qara'aini wayuni lahu gatal izi ya bashi matakabwa walfari da alfahari Ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce shi da kudratarsa wato halitta ta daukaka shi yasa har yake masa kirari da cewa na halicce ka da kaina aka ce da iblis kuma astakabarta wato maman aka anta sujuda lima halakatu biya dayya astakabarta wani fafi mai ruhi ya busa a cikinsa daga ruhinsa ya sanya wannan haske na manzon Allah a cikin tsatsansa yau mace mala'iku cewa su ta sujjada ga annabi Adam ya zauna da shi a cikin aljanna mala'ikatu mala'iku sun kasance suna tsayawa bayan annabi Adam sahu bayan sahu suna duban hasken annabi sallallahu alaihi wasallama annabi Adam yace ya ubangiji me yasa wayannan suke tsayawa a baya na sahu sai ubangiji subhanahu wataala yace suna duban hasken annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama allazi astakharijuhu wanda zan fidda shi min zalika daga bayanka shine cikamakin annabawa da manzanni salawatullahi alaihi wa ajma'in sai annabi Adam yace ya ubangiji ka sanya wannan hasken daga gabana tastaqabila nil mala'ikatu dan mala'ikun nan su ringa fuskanta ta ba su ringa tsayawa baya na ba sai ubangiji ya sanya wannan hasken a goshin sa mala'iku sun zama suna tsayawa daura da annabi Adam a gaban annabi Adam sahu sahu suna jin dadi da duba bin nazari da duba zuwa hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali yana haskaka a goshin annabi Adam kamar hasken rana da wata sai annabi Adam yace ya ubangiji ina son a ce ni ma na sami nawa raban a wannan hasken a sanya shi a gurin da zan iya gani sai ubangiji yace wannan hasken zuwa yatsan annabi Adam sababa daga hannunsa na dama annabi Adam ya kasance yakan yi tasbihi sai wannan hasken ya taiwa Allah tasbihi wanda yake yatsansa sababa wannan ne yasa ake kiran ita wannan yatsan musabbihata mai yin tasbihi ga Allah annabi Adam yace ya ubangiji akwai abin da ya rage daga wannan hasken Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce hasken sahabbansa ya rage akwai hasken sahabbansa sai annabi Adam ya ce ya Ubangiji ka sanya shi a ragowar yatsuna sai Ubangiji ya sanya hasken sayyidina Abubakar a yatsa ta tsakiya aka sanya hasken sayyidina Umar a yatsan binsir aka sanya hasken sayyidina Usman a hinsir aka sanya hasken sayyidina Ali a cikin Ibrahima Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma ughliqa wal ma sabaqa nasir al-aqibil haq wala adi ila suralika al-mustaqim wala alihi yaqwa qadari wa migdari al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin summa lam yazal nuruhu sannan haskansa dai bai gushe ba yantakilu yana curuwa daga tsatso na tsatsar kaka tun daga annabi adam har zuwa ga annabi shi ga annabi shisu zuwa annabi idris zuwa annabi ibrahim badadi zuwa annabi isma'il zuwa mahaifa tsar kaka ba a taba samun wata mahaifiya ta manzo sallallahu alaihi wasallama ba ta fada a cikin mummunan hali daddu da dai irin abin da yake bijirewa mutanen jahiliya bai bijire mata ba tun daga annabi adam har zuwa mahaifinsa abdullahi tsarkakewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah alaihi salatu wassalam yace an aiko ni daga fiyayyen tsare kun bane adam tsara bayan tsara ba taba samun bangare biyu su rarrabu ba abu wanda suka taho tare a ce za su rabu to sai da zamo ina mafificin su sai na shiga bangaren da yake yafi shugaba Busiri ya fada Allah ya ji kansa tabaraka ta'ala yace lam tazalfi rama iril fa na tuwa babu bashirar umma bikal anbiya lam tazal baka gushe ba ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tukutaru lakal ummahatu ana zabo ma iyaye mata wal aba'u da iyaye maza firama iril kauni a cikin boyayyen halitta zamani na yankewar manzanni bai taba zuwa ba sai ko annaba wanda suka zo bayan nan sun zo suna masu albishir ga mutananta suna yi wa mutanansu albishir da zuwan ka ya rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ugulika wal hatibil ma sabaka nasirul haqqi bil haqq ولا هادي الى صراطك المستقيم ولا هادي الى ربك مجدال العظيم ما نربك رب العزه عما يصفون يا من على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله har bayyana jikin manzon Allah a turabi na turbaya yazo wakacin bayyana jikinsa na turbaya ba jikinsa na haske ba wanda shi ya gabata tun farko shi aka fara halitta to kuma bayyana jikinsa na turbaya wakacin haka din ya zo fi alamin zuhuri a cikin halitta ta fili ya da alamin misal alami na kwatantawa yanda ya riga ya gabata a sanin Allah wanda bai da farko sai haske manzo sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a goshin sayyidina abdullahi dan abdul muttalib an ruwaito daga sayyidina abdullahi mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi yayi bacci wata dare a filin makka sai ya mafarki kai ka ce wata sarka fara ta fito daga gare shi tana da gefuna guda hudu ɗaya gefen yayi gabas ɗaya gefen kuma yayi yamma ɗaya gefen kuma daga gare ta ya kai sararin sama da ya kai sassan sama ɗaya gefen kuma daga gare ta sai zamo bishiya ce koriya akwai haske akan kowane ganye daga ganyayyakin wannan bishiyar baki ɗayan wanda suke gabas da baki ɗayan wanda suke yamma suna jin inuwa da ita yayin da gari ya waye sai ya tambayi masu fassarar mafarki daga wannan mafarki nasu suka ce da shi idan mafarkin nan naka ta gaskata haƙiƙa lalle wanda baki ɗayan mutanen sammai da mutanen ƙasa za su yi imani da shi to zai fito daga tsatsanka wanda zai zamo shi ne annabin ƙarshen zamani yayin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufi ya cira hasken shugaban mana Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai ya motsar da zuciyar sayyidina Abdullahi dan Abdul Muttalib cewa yayi aure bayan da a can baya mata kyawawa sun nema ya aure su sun nemi ya sadu da su shi a kansa sun ce za su ba shi dukiyoyi da'ilatan masu yawa kwarai hakika ya inganta cewa wata mace ta ce da shi wata rana abinda nake so daga gare ka ka sadu da ni zan baka kamar abinda aka fanshe ka da shi minal ibili na daga raquma sai sayyidina Abdullahi yace ammal haramu falma ma tudunahu wal hilu la halla fa astabinuhu ladinahu fa kaifa bil amri alladhi tabginahu ammal haramu amma a ce in aikata abinda yake haram falma ma tudunahu na gummace a ce na mutu koma bayan aikata haram wannan masauki naki bai halatta ba gare ni fa astabinahu ballanta na in ce zan sanya yake wanda yake da yana kare mutuncinsa da addininsa ya za a yi a ce an samu lamarin da kike nema yaushe za a yadda a ce an samu lamarin da kike nema sayyidina Abdullahi yace yauman yace da mahaifiyarsa wata rana ina nema ina so daga gare ki ki nemo min auren mace mai abuciyar kyau da kayatarwa da kwarjini da cika da daukaka da dangantaka madaukakiya tace na so abinda ka so na girmama shi na karbe shi hannu bibiyu ya dana sannan kuma ita sayyidatuna Amina ta yi kewayo a kabilun Qurayshawa da ya'yan Larabawa ba wadda ta kayatar da ita in ba Amina ba ƴar Wahabi sai kenan aka daura auren sayyidina Abdullahi da sayyidatuna Amina ya sadu da ita da gaggawa sai Amina ta sami ciki da shugaban kasantattu shugaban na farko shugaban na karshe an kago daga Salim ibn Abdullahi Salim ibn Abdullahi yace yayin da Ubangiji Subhanahu wataala ya nufi halittar shugaban manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin cikin mahaifiyarsa Amina ya kasance ku a daren Rajab ne ta kasance ku daren Juma'a ce sai Ubangiji ya umarci mala'ika Rirwanu wanda shine hazinal jinani mai tsaron aljanna ya bude aljanna madaukakiya mai shelaye shela a cikin sammai da kasai na'am hakika haske Muhammadi wanda yake abun boyewa abun taskancewa wanda daga gare shi ne annabi mai shiryarwa za a halicci jikinsa za ta tabbata a wannan daren a cikin cikin mahaifiyarsa wanda a wannan cikin ne halittarsa za ta cika zai fito zuwa ga mutane yana mai albishir yana mai gargade an kabo daga kabil labari Allah kare da gare shi cewa an yi shela a wannan daren a cikin sammai da bugu da hanyoyinta da kuma kasa wa biqa'iha da bugugwanta wato biqa'i da aini ne alkafa ne wani yana sa alhamza ba alhamza bace aini ne biqa'iha jam'in buqu'atu jam'in buqu'atu ne annan nurul muhammad cewa haske wanda yake abun boyewa wanda daga gareshi ne za a halicci manzo sallallahu alaihi wasallama zai tabbata a wannan daren a cikin cikin Amina farin ciki ya tabbata gare ta farin ciki ya tabbata gare ta baki dan gumakan duniya suka wai gare a wannan ranar suna abin kifarwa da can Qurayshawa suna cikin fari mai tsanani sai kasa ta kore bishoyi suka ciki a yalwa ta zo musu ta ko ina aka amince wannan shekarar wanda aka samu cikin manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin ta aka ambace ta shekara ta budi da farin ciki an kawo daga Ibn Abbas Allah ya kare da a gare su cewa yana cikin alamomin da aka gani na cewa sayyidatuna Amina ta samu ciki da manzo sallallahu alaihi wasallama cewa duk wata dabba ta Qurayshawa ta wayi gari a wannan daren wato tayi kara a wannan daren tace an samu ciki da manzo sallallahu alaihi wasallama tayi furuci a wannan daren tace an samu ciki da manzo sallallahu alaihi wasallama rabbil ka'bati na rantse da ubangijin ka'aba shine jagoran mutanen duniya gaba daya shine fitilar ma'abutanta ba wani gado na wani sarki daga sarakunan duniya sai ko ya waye gari yana abin kifarwa man ina mun jeji na gaba suka ringa gudu zuwa yamma suna tafiya da albishir haka nan mazauna koguna sashen su na wa sashe albishir akwai shela da ake da bayyana lokacin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam a kowane wata daga watannin cikin sa fil ari a nan duniya wani da'un akwai shela kuma da ake fissamai a sama cewa kuyi farin ciki hakika a ce Abul Qasim ya bayyana ya kusata wato an abshiru to maimunan abin yiwa albarka zai bayyana ko abin yiwa albarka mubarakan abin yiwa albarka an kawo daga sashen malamai cewa Amina Allah kare yadda gare ta ta bada labari cewa ita lokacin da ta sami ciki da manzo sallallahu alaihi wasallama a watan Rajab ta ga wani mutum mai kyawun fuska mai dadin kamshi yana cewa maraba da kai ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tace sai nace da shi wane ne kai sai yace ni ne annabi Adam uban mutane nace me kake nufi me ya kawo ka nan yace afshiri ke farin ciki ya Amina hakika kin sami ciki da shugaban halitta wanda yake alfarin Banu Rabi'ata da Banu Murar Amina tace da yadda wata nabi ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alaika ya rasulallahi wani nasa yana sa rasulu ba rasul ya rasulallahi fa qultu nace mananta wane ne kai yace ni ne shi su nace da shi me kake nufi me ya kawo ka yace ki farin ciki ya Amina hakika kin sami ciki da ma'abucin fassara da hadisi ma'abucin fassara Qur'ani da hadisi yayin da wata na uku yazo na sai wani mutum ya shigo gare ni inji sayyidatuna Amina alhali yana cewa assalamu alaikum nabiyallah gaisuwa ta tabbata gare ka annabin Allah nace da shi wane ne kai yace ni ne Idrisu nace me kake nufi yace afshiri ke farin ciki ya Amina hakika kin sami ciki da annabi mu wanda yake shugaba yayin da wata na hudu yazo sai wani mutum ya shigo gare ni alhali yana cewa assalamu alaikum habiballahi nace da shi wane ne kai yace ni ne annabi Nuhu nace da shi me kake nufi me ya kawo ka kala yace afshiri ya Amina tuki farin ciki ya Amina hakika kin sami ciki da ma'abucin taimako da bude-bude wanda za a yi bude-bude ga hannayensa yayin da wata na biyar ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alaikum subhanallah gaisuwa ta tabbaka ya tabbata a gare ka ya zababban Allah nace da shi wane ne kai yace ni ne Hudu annabi Hudu nace ma turidu me kake nufi yace afshiri ke farin ciki ya Amina hakika kin sami ciki da mabucin ceto mai girma a rana da aka yi alkawarin zuwan ta ga dukkan halitta cewa dai halitta sai sun an tara su a wannan ranar yayin da wata na shida ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa assalamu alaikum rahmatullah nace da shi wane ne kai yace ni ne annabi Ibrahim badadin Allah nace da shi mai turiru mai kake nufi sai yace ki farin ciki ya Amina hakika kin sami ciki da annabi mai girma yayin da wata na bakwai ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni alhali yana cewa assalamu alaikum mani tarawullah amince tabbata gare ka wanda Allah ya zabe shi nace da shi mananta wane ne kai yace ni ne annabi Isma'il wanda aka nufi yanka shi amma kuma Allah ya fanshe shi wa fadainahu bi zibhin azim qultu lahu nace da shi me kake nufi sai ya ce ki farin ciki ya Amina hakika kin sami ciki da annabi wanda yake marin jayi wanda yake kyakkyawa ba mai kyau kamar sa yayin da wata na takwas ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni yana cewa ya gaisuwa ta tabbata gare ka ya zababban Ubangiji mananta nace da shi wane ne kai yace ni ne annabi Musa dan Imrana nace da shi Maturidi me kake nufi yace ki farin ciki ya Amina kin sami cikin yi da wanda za a saukar masa da Qur'ani yayin da wata na tara ya zo sai wani mutum ya shigo gare ni alhali yana cewa assalamu alaika ya tabar rasulullah gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake cikamakin manzannin Allah kusaci daga gare ka ya kusata ya rasulullah a ce ka bayyana a cikin halitta ta fili haka din ya kusata nace da shi wane ne kai yace ni ne annabi Isa dan Maryam nace da shi Maturidi me kake nufi yace ke farin ciki ya Amina ya hakika kin sami ciki da annabi wanda yake abin girmamawa manzo abin girmamawa sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala sayidina muhammadin lafa ma ugulika wal hadim ma sabaqana sirul haqq bil haqq ولا آله إلا صراطك المستقيم ولا آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورب إسحاق ابن إسحاق يا رويتو شوى آمنا الله قارئ داغريتا ta ce ban san cewa na sami ciki ba da manzo sallallahu alaihi wasallama ban samu nauyi ba gare shi ko jante irin yanda mata suke samu in sun yi ciki sai dai abinda na gani shine al'ada ta bata zo ba wani mai zuwa ya zo min alhali ni ba bacci nake bane ko ba watsake ba yace kin san ko cewa kin sami ciki da shugaban halitta sannan kuma ya min jinkiri bai sake zuwa ba har yayin da haihuwata ta kusata sai ya zo min yace quli ki ce uizuhu bil wahidi min sharri kulli hasidi ki ina nema masa tsari da ubangiji makadaici daga sharrin dukkan mai hasada sannan kuma ki sa masa suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waruya an ruwaito cewa Ubangiji tabaraka wataala ya yi izini a wannan shekarar ga baki ɗayan matan duniya cewa kada su yi ciki sai ko da maza duk macen da za ta yi ciki to ta yi ciki da ɗa namiji kawai don girmamawa ga manzo sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillah sun tashi karat aminatu ibn Ishaq ya ruwaito cewa Amina Allah ne wajen tashi to qalat salama kanat laylatal jumu'ati ya kasance ne a dare na juma'a min shari rajabin daga watan rajab Makkata darun ba wani gida da ya rage a Makka sai ko haske ya shiga wannan gidan a farkon dare daga watannin cikin Amina dogon gini na sarki Kisra benan sarkin Kisra ya raurawa a wata na biyu baki ɗayan halitta ta cika da albishirori a wata na uku ƙoramar sawata ta yanke a wata na hudu asrarul hafiya asirai wanda suke ɓoyayyu suka bayyana ga ita Amina a wata na biyar qorama sawa ta kafe a wata da shida wuta ce ta bice ga wata na bakwai iwanu dogon ginin sarkin Kisra ya tsage ya fada kambi ya fado daga kansa a wata na takwas damuwarsa ta girmama damuwar sarki Kisra ta girmama wahaja ya motsa damuwar ta motsa gare shi fasala an zalika al-ahbar wal kuhana ya tambayi malaman nasara da bokaye daga dalilan da yasa ya gamu da haka sai suka ce da shi ai abin da ya kawo haka saboda cewa wakacin haihuwar dan Adnan ya kusata shine annabin da za a aiko a ƙarshen zamani annabin da yake bayan sa ba wani annabi wanda yake an faɗi sufofinsa a cikin attaura da injila an faɗi sufofinsa a cikin zabura da qur'ani shine man yunazzalu alayhi alquran wanda za a saukar da qur'ani gare shi a farkon dare daga wata na tara shine watan rabi'il awwal wala farin ciki da munna suka tabbata ga sayyidatuna Amina a dare ta biyu aka yi mata albishir da cewa za ta samu duk abin da take buri a dare ta uku aka ce da ita haƙiƙa kin sabi ciki da wanda zai tsaya da yabo gare mu da godiya gare mu a dare ta hudu ta ji tasbihin mala'iku a sama a dare ta biyar Halila ta ga annabi Ibrahim badadin Allah a mafarki yana cewa da ita ki farin ciki ke Amina da wannan annabi mai girma mabucin daraja da ɗaukaka a dare ta shida farin ciki ya cika nan ga Amina fatara bai rauni ba ma fatara bai yanke ba wa ma wana bai rauni ba a dare ta bakwai ga hasken yadda ya taso gare ta ya gama wadata da wannan a dare ta takwas sai ta ji harshen farin ciki da munna yana kira yana cewa ya Amina ya haihuwar wanda yake haske ga duk wani haske ta kusata wata ga dukkan watanni a dare ta tara arzikinta da wadatuwarta suka bayyana a dare ta goma mala'iku suka ɗaga murya ga Ubangiji da yabo wa shukuri da godiya wassana da godiya a dare ta goma sha ɗaya an Amina ta'abu ta'abu da fata ba kamar yadda ke daura wannan ya dasa da daure ko ta'abu an gajiya wal'ana da wahala suka gushe daga Amina a dare ta 12 ahassat sai ta ji alamar cewa cikin da yake cikinta dan da yake cikinta yana nufin sauka da sakin fuska ko da farin ciki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa sulalah kibilah wa la hadi ila suradikal mustaqim inna izzata masifun wato bayan salatin yake cewa alhazan nabiyyal mukarrama ya Ubangiji muna roƙonka ka sanya wannan annabi abin girmamawa masoyi abin girmamawa ya zama shi ne abincin rawukanmu ba ta kosawa daga tunanin lamarinsa shine rayuwa kuma jukkunanmu koyaushe jukkunanmu su zama sun fuskanta gare shi duniya da addini da duniya da lahira ka sanya ya zama muna daga mafi girman mutane a wajen samun babban rabo daga gadansa ka sanya mu zama muna ganin bayyanar manzon Allah mai kwarjini mai haske har abada yanda la tajibuna anha ba za ka tsare mu ba daga gare ta koda gurgudan kifta ido min addahari daga zamani ya zaljalal wal kirami sannan yayin da naquda ta zo wa Amina tana zauna a gida ita kadai don sayyidina Abu Abdul Muttalib ya tafi da gabaki ɗaya mutan gidan ga dawafi ga Ka'aba sai ita kadai aka bari a gida shine yanda Sayyid Yusuf Nabhani yake fada ja'a haddalqu wa haya fiddar min duni anisin wa qadna aqribau ja'a haddalqu wa haya fiddar min duni anisin wa qadna al-aqribau fatat haqawabilu min jinanil huldi min halaura wal azra'u ra'at da'ira sai ta ga wani tsuntsu abiyara fari ya shafi zuciyarta sai firgicinta ya tafi daga gare ta firgitar da da take ciki sai ta tafi daga gare ta sannan aka kawo mata wani abin shafari ta karbi wannan abin shan haske madaukaki ya bayyana gare ta sannan ta ga wasu mata ya kamar da bine kamar bishoyin da bino a tsawo fa da kanabiha suka kewaye ta tace ta ina kuka samu labari na a wata ruwa da aka ruwaito daga gare ta qalat amina tace sai matan nan da suka zo min suka ce da ni mu ne da Asiya matar Fir'aunu da Maryamu yar Imrana wannan kuma rago be mata ne na aljanna dibajan abiyar sannan ta ga wani dibaji fari min bayni samai wal ardi tsakanin sama da ƙasa ta ga wasu mazaje labari kufirratin akwai sintali na azurfa a hannayensu ta ga yanki daga yumbu aminat dairi wakidata minat dairi ta ga yanki daga tsuntsu a tsuntsaye akabalan tsuntsayen nan sun taho ka suka rufe rumfarta manaƙiruha bakun tsuntsayen nan na daga zumun rudu ne wa ajini hatuwa fuka-fukan tsuntsayen kuma na yakutu ne ta ga gabashiyar ƙasa da yammacin ƙasa ta ga wasu tutoci guda uku mansubatin an kafa tuta ɗaya a gabas ɗaya tuta kuma a yamma ɗaya tuta kuma a kan bayan Ka'aba nifasu shi ke nan sai naquda ta kama sai da tuna Amina ta haife manzo sallallahu alaihi wasallama wukufan alal qadami fi yaqi sayyidin tu'azimuhul amlaku wal jinn wal insu ya kamata a ce mun tsaya tsayuwa alal qadami bisa kafafunmu do a haƙƙin shugaba shugaban da yake baki ɗayan mala'iku da aljanu da mutane suke girmama shi to assalamu sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya ayna alhaqq allati tajalla minha urushul haqa'iq
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya habiballah
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya safwatallah
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya rahmatallah
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya martabatan jami'atan lil asma'i was sifat
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya munfatiyatu li badil ijadi baratul istihlal
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya man hatimiyatu baratul mahtami wal kamal
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ayyuha al-ijabul azam
sallallahu alayka wa ala alika wa
sallam assalamu alayka ya ayna al-ma'arif al-aqwam
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya nur arshillah
sallallahu alayka wa ala alika
assalamu alayka ya nur uyunil insan
sallallahu alayka wa ala alika wa sallam
assalamu alayka ya insan al-uyun
sallallahu alayka wa ala alika آلك وسلم.
السلام عليك يا هاتم النبيين والمرسلين.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا سيد ولد آدم ولا فهر.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا سيدنا محمد.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا رسول الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من هدب بأنك لا على خلق عظيم.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا جمال مملكة الرحمن.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا نور السماوات والأرضين.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من هو الراحة والنجاح.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا ثاني اثنين الوجود.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا معدن الأنوار والأسرار.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا أول بارز التجليات.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا صاحب الميراج.
صلى الله عليك وعلى آلك
وسلم. السلام عليك يا من ما يندق عن الهوى.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رآه.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من ما راق البصر وما دقى.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الذات.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من جمع بين العبودة والسيادة.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا مفرج الكروب.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا صاحب اللواء.
صلى الله عليك وعلى آلك
وسلم. السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباح.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا صاحب التشكلات الباهرات.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك أيها الدرة البيراء.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا قرب الوجود وروح العارفين.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا والدا وما ولد.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا علم الرشد والفلاح.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا من حبه هو الدين والصلاح.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا نبي الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا ولي الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا شفيع يوم المحشر.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
السلام عليك يا خير المرسلين.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
المدد المدد يا رسول الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
الشفاعة الشفاعة يا رسول الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
الكفاية الكفاية يا رسول الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
الولاية الولاية يا رسول الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
النصرة النصرة يا رسول الله.
صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم بقدري ومقداري العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Abinda aka sallallahu alaika wa ala alika wa sallam ya ubangiji, muna roƙon ubangiji ya salati gare ka da alayenka kuma ya aminci gare ku.
Assalamu alaikum.
Gaisuwa ta tabbata gare ka ya habiballah, ya wanda yake masoyi na Allah.
Assalamu alaikum.
Gaisuwa ta tabbata gare ka ya zababban bawa na Allah.
Assalamu alaikum.
Gaisuwa ta tabbata gare ka ya rahama ta Allah. Gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake daraja ce wanda ta tattara baki ɗayan sunaye da sufofi. Duk wani suna na Ubangiji Subhanahu wata'ala sai da Ubangiji ya tajalli da wannan sunan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
duk wata sifa ta Ubangiji sai da Ubangiji ya tajalli da wannan sifar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yasa manzon Allah sai zama al-martabatul jami'atu lil asma'i was sifati, martabatul jami'atu lil asma'i was sifati. Kuma da duk wani sunan da aka yi masa tajalli yana bada haƙƙin wannan tajallin, da duk wata sifa da aka yi masa tajalli yana bada haƙƙin wannan tajallin. Assalamu alayka, gaisuwa ta tabbata gare ka. Ya ban fati ya tuli badi'il ijadi bara'atul istihlal, nan akwai gyara, bara'atul istihlali akwai lamalif bayan alif, bara'atul istihlal ya wanda zuwansa yake ƙayatarwa wajen fara bayyana halitta wadda take mai ƙayatarwa, wato ya zo a matsayin mabudi ga halitta wadda take mai ƙayatarwa, dangane da zama wasa shine farkon abinda Allah ya halitta, wanda yake halittar nan ko ta Allah mai ƙayatarwa ce, suna Allahi allazi atqana kulla shay'in, suna Allahi allazi atqana kulla shay'in. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine ya bude wannan halittar, halitta wadda take mai ƙayatarwa. Assalamu alayka ya man hatim ya tubaratul matami wal kamal, gaisuwa ta tabbata gare ka. Ya wanda yake zamo wasa na karshe a cikin manzani, sai zamo an nuna ƙayatarwa a wajen ƙarasawar da cikawa, sai zamo an nuna ƙayatarwa an aiko mafifici a karshe, sai zamo karshen ya ƙayatar, ya ƙayatar. Gaisuwa ta tabbata gare ka ya wannan tsari mai girma, gaisuwa ta bata gare ka ya wanda shine mabubbugar dukkan sannai al-aqwam, wanda yake madaidaici. Arshin Allah, gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake haskaka, haske ne na al-arshin Allah. Ya nura uyunil insan, gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake mai haskaka idanun dukkan mutane, duk mutane ganin da suke da hasken manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya insanul uyun, gaisuwa ta tabbata gare ka wanda shine hakikanin gannan ma, ya wanda yake shine insanul uyun, wato kwarin yadda take gani a cikin ido. Assalamu alaikum ya tuba nabiyina wal mursalin, gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake cikamakin annabawa da manzanni. Gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake shugaban ɗiyan annaba Adam, ya faɗa haka ko ba wai dan alfahari ba. Gaisuwa ta tabbata gare ka ya shugabanmu ya annabi sallallahu alaihi wasallam, da ya fi kowa cancantar a tsaya a yabe shi. Gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake manzo ne na Allah. Gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda aka zantar da shi da cewa hakika kai kana kan ɗabi'u masu girma. Gaisuwa ta tabbata gare ka ya wanda yake rahama ce, ya wanda yake mai tausayawa. Gaisuwa ta tabbata gare ka.